أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مرسادوا أولا مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قبا دكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا سعد يوسف عبد العزيز رحمه الله تعالى ونشيني كرات منا دري دشدة أسكن للتاهم منا takwas ga watan Rabiul Awwal hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 11 ga watan 9 a kalandar Bature 2023. Idan ba a manta ba muna cikin shakhsiyya ta 29 shine Sa'ad bin Mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi. Satittuka da suka gabata muna cikin karatu akan yanayin mutuwar shi, yanda Ubangiji ya mana ba ko yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan lalle kabari zai matse wannan bawan Allah duk da kasancewar al'arshin Ubangiji ta girgiza a sanadiyar mutuwar shi. Mala ya dan mana nasiha a cikin al'amarin mutuwar shi. Karshe dai mun kawo inda mala ya kawo abin da ya wakana bayan mutuwar shi game da ma'ahiyar shi, shi ne yake cewa walamma tufiya shahina 218 yake cewa walamma tufiya Sa'ad bin Mu'az sahatu ummuhu fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ala yarqa' dam'uki wa yadhhabu huzniki fa inna ibnuki awwalu man dhahita Allah ilayhi wa ihtazza lahu al-'arsh. Mala ya kawo hadisi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk da hadisi ne wanda yake mursal, sai dai isnadin shi yana da kyau kamar yanda malumai suka wannan haƙƙaƙa shi. Yake cewa Sa'ad bin Mu'az Allah ya micikawa, sahat ummuhu ma'ahiyar Sa'ad sai ta yi ihu, yanda wani abin a zo a gani ya same ta, abin kaito da abin wayo ya same ta. Baya da haka hawaye suka biyo baya a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ai in ba ku manta wacan baya manzo Allah yana cewa duk wanda yake kuka ga mutuwar Sa'ad ba kukan gaskiya bane, ba ma'aikiyar shi sai kadai take kuka, sanadiyar mutuwar shi ta girgiza mata zuciya, saboda kowa ya sani bawan Allah nan ya samu gata iyaka ta abin Ubangijin shi. Dama ku me ake so ma bawa, shi ne wannan abin ake so ya samu abin Ubangijin shi. To miye abin kuka idan bawa aka tabbatar da ya samu irin wannan farla abin Ubangiji? To a ciki manzo Allah yake cewa ma'aikiyar shi ce kadai take kuka na kaito ta rabu da ɗanta. To shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi mata ala yarqa dabuki, shin hawayenki ba sa tsaya ba, kina ta kuka akan mutuwar danki, wa yadhhabu huzniki kuma bakin cikinki ya tahi. Yake cewa fa inna ibnuki, lalle danki Sa'ad awwalu man dhahika Allahu ilayhi, shine harkon mutumin da Allah ya yi dariya a kai shi, dalilin ya haɗu da Ubangijin shi. Yake cewa wa tazzal arshu, kuma shine harkon mutumin da al'arshin Ubangiji ta girgiza saboda soyayyarta ga wannan bawan Allah ya haɗu da ita, ya sabu zuwa ko ya koma zuwa gari zuwa ga Ubangijin shi. Shine na Imam Zahabi yake cewa hadisi ne wanda yake mursal. kina wannan idan muka leka hadisin zan mu gani yana tabbatar mana lalle irin wannan mutuwa ba mata kuka ba mata kaicu saboda abinda bawa ya samu abun ubangijin shi abune wanda kowace rai take fatan ta same shi shine ubangiji yayi dariya ga wannan bawan Allah saboda ya amshi kayan shi ya dawo zuwa gare shi baya da haka al'arshin ubangiji saboda soyayyar da take tsankanin ta da shi ta girgiza Allah ya datar da mu sai mala ya ci gaba da cewa bukau sahabatu alaihi sahabati alaihi kukan da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi dalilin rabuwar su da Sa'ad soyayya take kawo haka dalilin rabuwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa an su daga cikin su sun yi kuka kuma idan muka leka zan mu gani ba haramun bane ba idan an maka rasuwa ka shiga cikin halin kunci ko kuma halin kaka nake yi dalilin rabuwa da masoyi hawaye ya zubar ko kunde wannan idanuwa su zubar da hawaye wannan baya daga cikin abin da aka yi inkari abin da aka yi inkari karkashin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kukan mutuwa ya ko da ake yi na mutu na lalace katangar gidan mu ta fadi wannan shine abin da aka haramta amma dai idan mutum zai zubar da hawaye wannan abu ne wanda an ba shi dama shi ma kuma hawayen kadda ya wuce tsawon kwana uku kana zubar da shi kunga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasa dan shi yake cewa tabbas idanuwa tana zubar da hawaye kuma an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zubar da hawaye haka wa an su daga cikin sahabban shi wanda suka rigaye shi gidan gaskiya lokacin da manzo Allah ya ji mutuwar su ko ya zo ya tarar da gawar su ya zubar da hawaye kamar su Abdullah ibn Mas'ud ya zubar da hawaye an ganshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanda kanshi kan gawa Abdullah ibn Mas'ud yana zubar da hawaye sahabbai suka ce an ya ku kuka ne yake da ya dago kanshi ba wanda ya fahimci kuka ne yake ya sake mira kanshi ya sake dagowa aka ga hawaye ya sake mira kanshi ya sake dagowa aka ga manzo Allah yana shashika irin ta wanda kukan ya kai kuka ya kai gaya to kaga wannan abu ne wanda aka bada dama zuciya ta yi bakin ciki kuma abin da yake tabbatar mana lalle bakin kwana uku ake yi wa mace kuka lokacin da babban shi Ja'far Allah ya mai cikawa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yake ce musu to yau ba shine cikon kwana uku daga yau kan mu ƙara jin muni ya ma Ja'far kuka wannan abu ne wanda aka bada dama a shari'a an maka rasuwa idanuwa ta zubar da hawaye amma dai irin wannan kuka na mutuwa wanda ake aro wata makeriya daga can daga inda aka tai aka mata shelan wane ya rasu daga nan zan ta fara kuka wane ya mutu wane ya mutu wane kaza mun mutu mun lalace kaza da kaza wannan shine aka haramta idan mutum ba ya san lalle idan ya mutu su danginsa suna mai irin wannan kukan bai ce ba kada da ame ba to suna dada ame azaban kabari a cikin kabarin shi idan kuma ya sani da lalle sai ame ya kirayi kowa ko ya kirayi wakilan shi kan wanda ya sake yamini kukan mutuwa idan Allah amshi raina wannan kuma ya sauke da kanshi in yayi lahin akan su shi babu komai akan shi amma dai ya sani ya bari aka yi me to azaba za ta kai me cikin kabari Allah ya kiyaye mu to shine nan malam ya kawo yake cewa kukan da sahabbai suka yi dalilin rabusul sa'd bin mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi ai can baya mun yi bayani inda malam yake tabbatar mana ga abin da yau ka daga sa'ad ya kai an jehe shi da kibiya jijiyar zira'in shi ta yanke to shi kuma idan ta yanke tilas jini ya ringa zuba ya roki ubangiji yake cewa ya ubangiji idan dai da kai saura akan tsankanin musulmai da bani Qurayza ubangiji kadda ka kashe ni afwan yake cewa ubangiji idan ya kai da kai sauran yaki tsankanin Qurayshawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ka rayar da ni mu raya addinin musulunci a cikin Qurayshawa mutanen da suka musgurawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka hutar da shi daga garin shi yake cewa idan ubangiji wannan shine karshen yaki da mu ubangiji ka dauki raina kuma ka faranta mun rai akan banu Qurayza kasancewa wurwari alƙawarin da suka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da ikon shi ya amshi addu'ar shi ya kasance ciwon da yaji zinin da yake zuba ya takaita ko ya tsaya har zuwa lokacin kuma yana jiya har zuwa lokacin da yakin Khandaq ko gazwatu Khandaq ko Ahzab ta kare aka da yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akai wa Yahuda wannan farmaki da aka tahi aka kare komai aka kirawo aka ce wanda zai zartar da hukunci akan wa'annan Yahudawan shine Sa'ad bin Mu'aza a tayi a dauko shi aka dauko shi yazo ya zartar da hukunci Allah ya horanta mai rai akan wa'annan mutanen bayan shi kuma wannan ciwon nashi kuma sai yake ce yake zubar da shi kuma da zara aka ce da kai muraji to tilas wa sai dai a lissafa wa mutum kwalinka to shine nan mala yace lamman fajara jurhu sa'ad lokacin da ciwon sa'ad ya sake dawowa yace ajjala ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah bi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai ya gaggauta ya tafi ya ga yaya jikin sa'ad yake yaya yanayin shi yake فاسنده الى صدره منذ الله صلى الله عليه وسلم ya dauke shi ya jinkina shi akan kirjin shi wannan shi sanya yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna mana tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ubangiji yake bayyana mana wakana bil mu'minina rahima tare da mummunai ko game da mummunai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne duk abin da ya samu wani dan uwa daga cikin sahabbai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji kamar shi ne ya sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya dauki Sa'ad ya dora shi akan kirjin shi wadima'u tasilu alaihi jinin da ya yanke na daga jijiyar shi tana kwarara akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan yana wannan halin yana kan kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faja'a Abu Bakar sai ga mafi alkhairin al'umma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo shine Abu Bakar siddiqi sarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo faqala sai yake cewa wa kasa wa inkisaru zahrahu ala sa'd yake cewa ya karyewa gadan bayana akan sa'd wannan kalma ce ta jahiliya wanda da kai gyara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa sahabban shi inda mun sani shari'a kullum bi tadarruj take tahiyya dai bayan daya daki daki take tahiyya a ce kaza haramun ne in an sha wani lokaci a ce kaza saboda da za a ce kai tsaye duk abin da muka gani a yanzu shari'a wanda ta zo mana aka ce mana kai tsaye za a ce wa'annan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su dakatar da shi da bi bisa dari sai musu wahala ba komai ba za a iya ba sai ya kai da mataki-mataki ake bin shari'a ake cewa kaza haramun ne kaza halaka ne kaza haramun ne har ya kai aka kure lamba komai da komai wanda baya dacewa game da musulmi yayi aka ce wannan haramun ne to shine nan Abubakar yake cewa ya karyewa gadan bayan ko gadan baya nan akan sa'ad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai mahlani aya mahlan Abubakar kadan takaita ya kai Abubakar wannan ba kalma bace ba sai faja'a Umar sai Umar yazo faqala sai yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma gare shi zamu koma kaga wannan shine abinda sunna ta karantar da mu duk irin musibar da za ta same ka kai kokari kai istirja'i kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine can ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul baqara alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ahalul mu'mini duk lokacin da wata musiba kai koda ya kayace ya taka kai koda takalmin shi ne ya tire zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke gare shi zamu koma da kai hadisi na Ummu Salma wanda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan musiba ta samu mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha ya ubangiji ka bani ladan wannan musibar da ta same ni kuma ka mai mun gurbi da mafi alkhairinka ka miƙa wa Allah al'amarin kuma ubangiji zai maka abin da yake alkhairi shi sanya ba a so mutum idan wani abu ya same shi ya mai da al'amarin zuwa ga wani ko kuma dalilin wane ne wannan al'amarin wannan yana iya kai ka ka fita daga addininka na musulunci duk abin da zai same ka ka mai da wa Allah ka roƙa ya mai maka gurbin shi da mafi alkhairin abin da ka rasa shine yake cewa ulaiika alaihim salawatun min rabbihim wa'annan suna da wani tagomashi na daga addu'a wanda ubangiji ya tanada
daga gare su wa ulaika humul muhtadun kuma wa'annan su ne wa'anda suke shirgayyu bakashin baka su ba a sanya ga cikin layin shirgayyu ba a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan kai hakan to tabbas kana cikin shirgayyu mu koma kan abinda ummu salma take cewa lokacin da manzo Allah ya zo ya bani wannan labarin yace mini ga abinda zan yi karantar da ni da ya karantar da ni da sunnar shi a lokacin da nake cewa ni dai na sani dai a cikin raina ba wani wanda ya kai Abu Salma alkhairi a garin Madina babu wani namiji wanda zai iya kyautata mini mi zaman soyayya tare da shi zaman arziki tare da shi zaman aure tare da shi kamar Abu Salma da haka dai kurin umurni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim idan Allah da manzon shi suka zartar da al'amari baya dacewa ga wani daga cikin mu ya kasance yana da wani zabi tace tunda dai umurni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun bi sami'ina wa ata'na amma dai a cikin raina ni dai ina dai ganin dai ba wani wanda ya kai Abu Salma al-khayfi tana kare ta kaba sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura a ce yana neman aurenta tace iko Allah babban magana biyayyen halitta manzo Allah yace yana neman aurena yanayi na mata sai da ta kunna sharadin ta sai take cewa ku koma ku cewa manzo Allah ni ma ina da yawan kishi shi kuma ya jira mata a gida kuma ga iya ina da yaya za a yi da su yace to kishin ki zama miki addu'a Allah su woke miki kuma diyanki kuma mun dauki yawanin su wannan shine abin da ya dace idan an ce an yi mutuwa to a ringa kirdada a sai a ƙara dindan dan rarrage insha Allah wa Allah ya bada ladan ta sanya malumai suke cewa duk lokacin da kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi aure ba dan wata sha'awa bace ba ba dan wani abu ne ba sani da taimakawa mafi yawa shi sanya kaga mata ya kunshi dukkan su zawar kunshi kinan wannan shi yake nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da Umar akan idan an samu irin wannan yanayin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za a fada sai yake cewa wa an Aisha ta qalat daga Aisha radda Allah shi tabbata a gare shi take cewa hadara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa Abu Bakar wa Umar Abu Bakar da Umar da babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zo lokacin da Sa'ad yana halin mutuwa yace wa huwa yamutu fil qubbati allati darabaha alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil masjid lokacin da yake halin mutuwa yana magajin mutuwa idan an ji al-i'tidar shine lokacin ko kuma wannan sun alati Sa'ad ibn Mu'az lokacin da yake cikin kubbar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa abuga mai tanti wanda ya sanya abuga ne a cikin masallaci ai mun yi magana a can baya an kai shi zuwa ga wata mata wadda take warkar da ciwo da aka kai shi akai ciwon bai warke ba suka medo shi cikin gari a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umurni da a buga mai tanti a cikin masallacin shi yake cewa Aisha take cewa sun halarta wannan tantin da manzon Allah da Umar da Abubakar قالت عائشة تجيتيا والذي نفس محمد بيده نارنزي درن النبي محمد وند yake ran shi wanda yake hannun shi kenan wa ubangijin mu take cewa inni la'arifu buka abi bakr min buka umar take cewa tabbas ina iya bambance kukan abubakar da kukan umar daga naji ina iya cewa wannan kukan abubakar ne dan naji ina iya cewa wannan kukan umar a gari wannan dukan da yake kawo tsoron Allah yake kawo wa idanuwa ta zunga zubar da hawaye ki sanya yana ɗaya daga cikin salon da Aisha ta dauka take diddanta tabbatar da muhimmancin babanta da girman babanta a cikin al'umman manzon Allah ko a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya kwanta rashin lafiya sai take cewa manzon Allah ya ce murru Abubakar bis salati ku umurci Abubakar ya dai ja ku yayi limance kurin sallah a lokacin na Aisha ta ce haba da Allah haba ya zai umurci Abubakar mutumin da daga ya kama karatu saboda tsoron Allah ya fara kuka mutane ba za su ji karatun shi ba to ta sallah za a yi ana kuka haka ka umurci manan Umar manan ya tayi yi wa mutane sallah shi an san shi da karfin zuciya manzo Allah ya sake bibita murru Abubakar bis salati ko umurci Abubakar ya tayi yi wa mutane sallah Aisha ta sake mimitawa taga abin nan fa ba mai ba mai tabbatuwa bane ba sai to warto mu tai mu ƙara kwashi mu tabbatar da lalle baban namu shi shine ta tai ta tarra Safiya a Hafsa afwan ya Abu ya Umar yarda Allah shi tabbata a gare ita ma matan ce daga mace kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace kina gani abin da manzo Allah ya zartar wai a umurci babana ya tayi sallah dan me ya sanya babanki ba ai babanki ai shine wanda yake da ƙarhin zuciya yayi karatu mutane su ji haka ki ta hiki ba manzo Allah shawara akan ya umurci babanki ya limanci mutane haka ko wanda ya limanci mutane shine ya cancanta ya limanci ya jagoranci mutane bangaren abin da ya shi al'amarin su na rayuwa ta duniya Hafsa ta zo ta ba manzo Allah shawara dan me ya sanya ai ina ganin a sanya Umar mana yace wallahi ku dai ƴan uwan Annabi Yusuf ai kullum ku dai fitina ya zai ai nace a umurci Abubakar ya yi sallah a umurci Abubakar ya yi sallah haka wannan menene ita Aisha a wurinta gwadi ne waye yahi a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda Umar yahi Abubakar da ya ba da shawara sai a ce da ta ba da shawara sai a ce to shikenan a tai a umurci Umar shi san ya kalkashin mazhabin ahlus sunna wal jamaa ko dukkan malumai sun yi ittifaki akan mafi alkhairin wannan al'umma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi shine nan Aisha take cewa in naji kukan su ina iya bambance kukan babana da kukan baban Hafsa shine Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi take cewa wa inni la fi hujrati in naji kukan nasu ina cikin daki na ina iya bambance ba tare da na gan su ba ina cikin daki na take cewa fa kana kama qala Allah tace tabbas tsarin rayuwar wa'annan mutane yanayin yanda suka dora rayuwarsu kamar yanda ubangiji ne yake bayyana mana a cikin alqur'ani ruhamahu bainahum masu tausayin junan su da zaran wani abu ya kama ɗayan su to suna yi kamar su ne wannan abin ya kama suna tausayin junan su kaga sun tarar da Sa'ad a cikin wannan mawuyacin hali hannu ko jini yana ta yake ne yana ta zuba a hannun shi take cewa a lokacin nan tausayi da jinkai ya kama su na wannan bawan Allah kaga ai abinda Sa'ad abinda Abubakar yake bayyanawa kaji abinda kuma Umar yake faɗi akan Sa'ad yarda Allah shi tabbata a gare shi wala yake cewa mata Sa'ad radiyallahu anhu wa huwa ibn 37 sana Sa'ad bin Mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi ya mutu yana dan shekara 37 katal bai tafi ba nesa ba idan ka dauka Sa'ad zawwan manzo Allah sallallahu kai lokacin da ya kama ma musulunci yana dan shekara 24 saboda idan ka hudda bai'atul aqaba as-saniya an yi ta a shekara ta 13 kai ba ka meda ta baya ko shekara ta 12 da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga bai'atul aqaba a lokacin nan Sa'ad yana dan shekara 23 aka zo aka shekara ta kiwayo suka zo da shi da Mus'ab bin Umair aka yi ta gubarmaya a cikin garin Madina mutane suka musulunta karkashin su aka ba da gudunmuwa iya gudunmuwa akan wannan addinin dukan shi yana dan shekara 23 zuwa 24 aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo aka kai dukkan afwan inka da yana dan shekara 27 dalili tunda a shekara ta biyar Allah ma Sa'ad rasuwa shekara ta biyar da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka gani 30 ka kara mun shekara daya ka kara mun shekara daya ka kara mun shekara biyar nawa 36 kenan yana dan shekara 31 ya musulunta shekara 31 ya musulunta a shekara biyar din nan ko a shekara 6 yayi wa addinin musulunci abin a zo a gani har ubangiji yayi dariya dalilin ya amshi ran bawan shi saboda kaunar da yake take tsakankanin ubangiji da wannan bawan al'arshin ubangiji take girgiza tambaye kawo nan da lokacin da ka balaga zawwa yanzu ko lokacin da ka mallaki hankalinka zawwa yanzu me kai wa addinin musulunci me yau da ubangiji zai amshi ranka zakai tinkago da wannan dan abin da kai ubangiji ya maka rahama ya sanya ka gida aljanna daga wannan ba karamin kalubale bane ba a tattare da ku ba da haka duk lokacin da bawa ya samu damar yi wa addini wani abu wallahi yayi kokari ne shawara ce dukiya ce ƙarfi ne ilimi ne kai imami ne ne ba ka san wannan abin zai iya kawo gudunmuwa a cikin addinin musulunci kai kokari kai wallahi kamar yanda bahaushe yake cewa alkhairi kamar duk jiwa ce ba san ba inda za ta safka ba to haka idan ka yi wa addini wallahi ubangiji kada ya san abin da zai sakanta maka karkashin abin da kai wa ni naga kai dan shi dan neman yardar shi wa'annan mutanen idan ka tsaya ka lissafa dukkan rayuwar su abinda suke yi mu ma muna iya yin shi ba wani abin da ya gagare mu tsagar dare ne suke tashi suna rayawa sun taho wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna sun dauki karatu bayan shi ne suka yi abinda muke samu ne daga dukiya abinda zamu iya badawa fi sabilillahi mun yi sahala zaman neman ilimi mu ma muna iya samu mu zauna mu nema abubuwa ne wanda idan mun mai da hankali kana iya samu abinda ubangiji zai maka zakka garabasa 10,019 abun ubangiji dan abin da kai barantara yanzu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yalwatu abubuwa da yawa mun san su wanda su ba su san shi ba Allah ya datar da mu ya kara mana hamzari ko kuzari a wurin taimakawa addinin shi ta kowane bangare
اقتربت صلاة العشاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الله بطيرة عمو تعالى الله اشتبت عقريش يعني صلى وضفنا بالبقي أبني شيء البقي تيني بقوان قلب ترمتنا فعليك تيا وتحت رمال البقي ينام سيدنا قلقشن تربايا قلقشن ريري واندي كينا مبتن بقي بهو الله ننجي كنتي وتبقى سيرته يفيح عبيرها وشذاها يكتي وسيرش كو تاريخ زي تبتو كو زي ونزو كمشين شينا يا أبوا كمشين ونديكي نكره إذن أنتي العبير ششيني كولكسيون نتراري نو إكا كلا كلا نتراري ونداكي جمع وريئا tukasani idan an gama suri daya kamshin yana karhi iya karhi shine malamin yake bayyana mana lalle wannan labarin bawan Allah nan sirashi zata zamuna ko zata zuwanzu muna karanta ta mu ma wanda zasu biyo bayan mu zasu karanta ta kamshin ta yana yaduwa yake cewa liyazilla librasan yudhi'u lisalikin at-tariqa dan ta tabbatu ko ta dawama tana ko ta kasance kamar tocila ko ta kasance haske ne wanda zai haskakawa waɗanda suka riki wannan hanya ta Sa'd ibn Mu'az ya kasance musu haske ne wanda zai haskaka musu hanyar su shi sanya kullum muke cewa wai ba wai muna karantawa dan abin da burge mu mu ce wane jarumi ne wane yana da bajinta wane ya kai kaza a'a muna karantawa ne diddan mu koyi da abin da bayan Allah nan nagari suka yi ubangiji sai musu albishir da gidan aljanna ko kuma aka tabbatar maka ga abin da ya same su na daga alkhairi a rayuwar su kuma da abin da zai same su na alkhairi a gobe kiyama idan kai to tabbas zaka samu tsira tashabbahu in lam takunu mithluhum in tashabbaha bil kiram falahu kui kamantacciya da irin wa'annan mazanjiya to tabbas lalle kamantacciya da su zai bawa mutum samun damar tsira a gobe kiyama Allah da ya tarda shi ne yake cewa wada'an sayyidi ya kai wannan jagoran namu ban kwana zuwa gare ka wa salamun alayka fil alamin kuma aminci ya tabbata a gare ka a cikin talakai walhamdulillahi rabbil alamin kuma godiya ta tabbata ga ubangijin talakai Allah ya kara mana soyayyar su ya sanya mu tashi tare da su sai shakhsiya ta 30 malai yake cewa Usman bin Mas'ud Usman dan Mas'ud أثناء تي عبد الله بن مسعود عثمان بن مسعود عثمان بن مسعود وكما يندم على يسابة كون صحابينا ميتاكين شي يكي تيوى أول من دفن بالبقي غرقم متمن دا أكبني شي أما كنتيون ديكينا بقيع القرقب شيني مكنتن ديكي جيهم مسلاة من زال الله صلى الله عليه وسلم مكنتيني واندا تلوك تمن زال الله صلى الله عليه وسلم akwai tun lokacin gawa ta farko wanda aka binne Uthman ibn Mas'ud har zuwa yau ana binne mutane a cikin mahautar da shine taken da aka yi mai awwalu man dufina bil baqi harkon sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka binne a makwantan baqi baqiul qattab kada ita ba wannan daraja ce mai girma a ce a wannan makwantan kai ne harko wanda aka fara binne ka kuma waye ya binne ka manzon Allah ya binne ka har yace a sa maka alama manzon Allah ya ga wani dutse yace ku dauko wannan dutsen ku dora mini shi a kan makwantan Uthman ibn Mas'ud dan ya kasance mini shaida ce duk lokacin da nazo na san wannan makwantan wane ne Uthman ibn Mas'ud malai ke cewa man huwa wane ne wannan bawan Allah sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa shine Uthman ibn Mas'ud ibn Habib ibn Wahb al-Jamhi Abu Sa'ib min sadati al-Muhajirin yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen da suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina jagorori ne wanda a wurin hijira jagorori ne a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa min awliya'illahi almuttaqina kuma yana ɗaya daga cikin waliyan Allah wanda suke da takawa suke jin tsoron Ubangiji a gani wannan su ne wanda ake sallamawa waliyantaka duk abinda za su yi na karama wannan kurin babu wani shakka akan lalle Ubangiji yana iya datar da su da samun karama irin wannan karama shine sabanin waliyai na bogi wanda babu imani da Allah babu takawa ga Allah kuma su ringa tutiya suna cewa suna da karama wannan baya yiwa ga wanda yake koma bayan waliyin Allah wanda yake jin tsoron Ubangiji wanda yake da takawa a ce wai yana da wata karama idan yana tutiya yana da wata karama to tabbas wannan ba karama bace ba shedannin shi ne suke mai wahayi suke yi muku saddabaru ko suke yi muku ruha'ido kake ganin wani abu koma bayan haka shi kuma shi waliyin Allah shine can Ubangiji yake bayyana mana ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun yake cewa tabbas waliyan Allah sune wanda babu tsoro a tare da su akan abin da za su tara a gun Ubangijin su haka kuma babu bakin ciki akan abin da suka bari a rayuwar su ta nan duniya sune wanda suka yi imani da Allah suke da takawa to ka gani wannan shine sharadi na waliyan taka takan yi ni in kasance waliyi takan yi kai ka kasance waliyi kuma Allah ya dadar da kai da samun karama amma ni wani wanda bai da tsoron Allah bai imani da Allah ba haka bai da takawa ya ringa tutiya shi waliyi ne ƙarya yake suwaye wanda suka yi imani da Allah idan ka koma cikin anfal Ubangiji yake innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ulaika humul mu'minuna haqqan yake cewa lalle mummune na gaskiya su ne wanda idan an ambaci Ubangiji zuciyarsu zata raurawa idan aka karanta musu ayoyin alqur'ani za ta ƙara musu imani kuma duk abin da suka shiga suna dogara da Allah in miye suke suna dogara da Allah ba sa tunanin waliya musu yamma ba sa tunanin su dogara da wani wanda yake koma bayan Allah yake cewa kuma bayan haka suna tsayar da sallah kamar yadda aka umurce su tsayar da sallah suna zanguwa da sharɗanta da rukunanta da wajibobinta da mustahabbanta yanda aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah haka suke kokarin su yi sallah bayan haka kuma su tsaye da umurnin da aka yi musu bayan sun yi sallah yake cewa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma da zaran Ubangiji ya wadata sai da wani abu suna kokarin su ciyar su bada fi sabilillah sai Ubangiji ya rike mana magana wa'annan su ne mummune na gaskiya duk wanda bai cika wannan sharadan ba to mummune ne gaskiya ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim tabbas wa'annan suna da wata daraja a gun Ubangijin su suna da wata gawara a gun Ubangijin su kuma suna da wani arziki wanda yake mai girma a gun Ubangijin su ka gani idan an cika wannan sharadin to tabbas kai ma waliyin Allah ne ni waliyin Allah ne kai ma waliyin Allah ne kowa waliyin Allah ne kuma idan Ubangiji ya ga dama sai ya datar da bawa da karama miye karama shine abinda hankali bai saba ba ya ga bawa ya ko mutun ya aikata haka shi sai ya aikata wannan ita ce karama ubangiji yana ba wanda ya ga dama daga cikin bayin shi sabanin mu'jiza ita tana zawwa ne game da annabi daga cikin annabawan shi ko manzo daga cikin manzannin shi shi kuma shine shi ma abinda hankali baya dauka shi wannan annabin yazo da shi ya aikata shi kamar daga cikin yana cikin dalailun nubuwa na Imam al-Baihaqi da yake bayani a hadisi ingantacce Imam al-Bukhari ma ya kawo hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannun shi a cikin kwano ruwa yana bubbugowa daga tsakankanin yatsotsin shi kaga duka wannan mu'jiza ce daga mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani yayi sai mu ce a wani yana da karama dalilin jin tsoron ubangiji shi ubangiji ya datar da shi da sabon haka amma dai wanda babu tsoron Allah a tare da shi sallah sai ya ga dama baya wuta waye sallah a cikin jami'i za ya ringa ce maka yana da karama wallahi ka bi baya da kai kura a sama Allah kiyaye shi ne yake cewa nan yana ɗaya daga cikin waliyan Allah masu takawa fazu bi wafatihim fi hayati nabihim alaihim bi wafati nabihim fa salla alaihim wa innan waliyan na Allah ko wannan bawan Allah Usman bin Maz'un yana ɗaya daga cikin wanda suka rabauta da mutuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da rai kaga wannan shi ma daraja ce ba karama ba a ce wane ya mutu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da rai saboda idan ka mutu lokacin da manzo Allah yake da rai to tabbas in dai ba bashi ya mamaye ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana maka sallah in dai ba bashi ya mamaye ka ba idan bashi ya mamaye ka manzo Allah yana cewa wani yana da shin wani yana da ana bin shi bashi idan sahabbai suka ce eh kwarai ku ana bin shi bashi yace to wani sai ka bi sallah ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja baya yaki maka sallah to tabbas kana cikin munafiki baka tantanta ba a yi maka sallah wala tusalli ala ahad minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matuhum kafirun tabbas idan ka kawo cewa Allah da manzon shi ba kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ne yake cewa tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa Usman bin Mas'ud sallah yana ɗaya daga cikin wanda suka rabota da mutuwa a halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye ya musu sallah wa kana Abu Sa'ib radiyallahu anhu awwal man dufina bil Baqi lalle Abu Sa'ib shine Usman bin Mas'ud yana ɗaya ko shine na farkon ko farkon gawar daga cikin sahabbai wanda aka binne shi a al Baqi Baqiul Karqat makwantai na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aslama abu sa'ib ba'da 13 rajulan abu sa'ib usman bin maz'un ya muslimta bayan mutum 13 da suka muslimta kamin shi suka muslimta suka shigo addinin musulunci daga wannan ita ma daraja ce a cikin jerin gwanan wa'inda suka muslimta a ce kai kai ne na 13 idan muka dauka sahabban manzo Allah kadai wanda aka yi bai'atul ridwan tare da su 1400 a ce a cikin 1400 nan kai kai ne na 13 ai ka sani ai kasha a tsayin ran ma ai kuku ne ai yan gaban goshi to shine yake tabbatar mana ɗaya ne daga cikin mutane 13 wanda suka muslimta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya da haka hajaral hijratayn yayi hijira guda biyu can baya mun yi bayani akan hijira ta farko da hijira ta biyu hijira ta farko an yi ta zuwa garin sham zuwa garin habasha duk da garin habasha sun tahi suka sake dawowa ɗan tsirara 13 ko 18 dukkan su adadin su da matan da mazan suka tahi eh suka ji labarin a ai makka an tita da musulunci su kowa ya karbi musulunci an masa tsangwamin wanda suka musulunta sai suka dawo da suka dawo sai suka tar ashe abin ya lullubka a lokacin nan kuma su wurin 70 da ɗan kai da mata guda 13 suka kama hanya suka koma garin Habasha baya da shi kuma hijira zuwa garin Madina dukkan ta Usman bin Mas'ud yayi ai kuma idan ka dauka daga cikin waɗanda ake fifitawa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kaman wanda suka yi hijira wanda ya hijira yayi wanda aka tarar da shi a garin Madina shi sanya a kullun lokacin da ubangiji yake bayani yake yaban sahabban shi zai ringa cewa sabiqunal awwaluna min al ansari min al-muhajirina kaga ni idan an kaddamar da abu ana nihin an yayi bibiti akan wanda zai biyo bayan shi kaga ni waɗanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina sannan waɗanda suka karɓi bakuncin su dukkan su Allah ya yarda su kai da mu ma wanda muka biyo bayan su da kyautatawa Allah ƙara sanyawa mu kasance daga cikin masu kyautatawa yake cewa to tabbas mu ma ubangiji ya yarda da mu haka innal ladina yubayyunaka innama yubayyuna laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyunaka tahta shajara din da nan bai kawo ba can wannan cikin suratu wannan lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كاجي ما wannan yaboni ga wanda suka yi hijira kai da wanda ma suka zauna ba su yi hijira ba a lokacin dalilin babu dama ai hijira haka idan ka koma zaka gani wurare daban-daban ubangiji yana yaban wa'innan al-muhajirun kamun ansar ko kuma yana yaban dukkan sahabban shi ma a cikin sahabban kaga wanda suka riga yi suka yi imani kamun fatahu makka kaga su ma sun yi wallahi yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatahi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullum wa'ada Allahu al-husna baya yiwa a hada wanda ya musulunta kamun a bude garin makka da wanda ya musulunta bayan an bude makka yace amma dai kullum wa'ada Allahu al-husna dukkan su Allah ya musu alƙawari wanda yake kyakkyawa shine gidan aljanna to kaga ni wannan shi yake nuna maka shi da ya kasance na shafukkun su kaga ai ba ya gama shi wanda ya zo a cikin na 14 ba na 15 ba ko wanda ya zo na 100 ba ko wanda ya musulunta bayan fatahu makka baya yiwa shi ne da yake bayyana mana yayi hijira guda biyu wa tuwfiya ba'da badrin kuma ya mutu bayan an yi gwagwarmaya ta yakin badar wa kana abidan mujtahidan kuma wannan bawa Allah ya siffanta da wata siffa ta yawan ibada kuma mai kokari ne wurin ibada mai kokari ne wurin daukaka wannan addinin namu na musulunci wa kana huwa wa ali wa abu zar ahammu an yahtassu da shi da abubakar da ali da abu zar sun nema su yi wa kansu daddada shine daddada wanda ake wa dan musulmi to suka nema su yi wa kansu daddada ba dan komi ba kurum le tabattur saboda kurum su kebanta da ibada ai ba sai ba an yi bukatar ba za a yi wannan a shagaltu a yi kaza a yi kaza to wannan mu meda su gehe kurum mu koma gehe mu mutu za wa ubangijin mu an ban manta ba da kai hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo shi yake cewa hadisin
salatul isha
yake cewa kunna nazu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa laysa lana shay'un yake cewa lokacin da muka kasance muna yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama babu komai a tare da mu ai kowa duk wanda ya karanta sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san irin rayuwar da akai ya san irin hali na kakanike da aka shiga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi kanshi wanda yake kowa tausayi wanda in ya samu ya ba ku gidan nashi ma babu Aisha tace wata uku ake yi wa hayaki bai tashi a gidan manzo Allah ba aka tambaye ta to miye kuke ci yace kurum mu sha ruwa mu ci da bido mu maida wa Allah labarin ba sa kashewa sai ya duk lokacin da bawa ya hakura wallahi komai yana zauwa kada ka shagalta akan hika tara kada ka shagalta a ce hika ci wallahi idan ka yi hakuri ilmi ka samu ka sanya a bakinka ya yi maka alkhairi ka sai ka samu loma ta haram sanya saboda in ka sanya Allah ya kaddara wata tsoka ta bubugo a kalkashin wannan loma ta haramun wallahi sai an sanya ka wuta an babbake ka kullu lahmin nabata bil haram fa annahu awla bi dukkan tsokar da ta bubugo kalkashin haram to tabbas wutar jahannama ita ce mafi cancanta ga wannan tsoka hari in zaka hakura su da basu cin ba suka sha ruwan suka ci dabinan mutuwa suka yi wanda ya tafi ya dauki harafin ya ci mai dadi da kai wanda ka zo ka samu dan garo gwan ka kasa a baki in kuka hutu wani sai kalli cin kai ce a wani kaji ya ci wani garo gwan ya ci kar ba kanka asiri wallahi dan ka samu gobe kiyamun ka shi ne nan yake bayyana mana Ali Abu Zar yake cewa muna yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban mu da komai kuma da yawa daga cikin ahlu suffa ne ta sanya in bun manta ba da ko wani hadisi a cikin kitabu al-i'tisam wanda Imam al-Bukhari ya kawo hadisi Abu Hurairah yace ina mamaki yace irin hali da muka shiga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na matsi na takura abincin da zan musa a bakin mu ya kasance mana tashin hankali yace wani ne wani ke biyo manzo Allah in biyo wani in biyo wani in ga biyo Abubakar na me farlot diddan ya gane ina jin yunwa yace zo mu tayi gida na a samu abin da Abubakar yake fahimta yace na biyo Umar na me yake fahimta na biyo manzo Allah ya fahimce ni yace zo mu tayi da muka tafi aka dan samu ɗan madara manzo Allah ya ce mini wannan abokan sai ka kirawo ahli sunfa na kalli madara na kalli manzo Allah ya ce wannan abun koni aka bai koni kadai aka ba insha Allah Allah wannan ta mun kadan amma dai kuma manzo Allah ya ce a kai a kirawo su ya ce aka kirawo su kusan su 60 da yan kai ya ce aka zo manzo Allah ya adda ya ba na wanku ya shaye koshi madara tana nan yanda take aka ba nabi kowa sai da ya shaye koshi heni he manzan Allah yace Abubakar Umar Abu Hurairah ga tanan Abu Hurairah ya amsa ya sha manzan Allah yace kara yace a'a manzan Allah yace kara ya kara ya sha yace he da koshi tak habba wuri a ciki da manzan Allah ya sha hei da shangeta kaga wannan duka yana cikin dalilun nubuwa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam he ga Abu Hurairah yake cewa ga munan mun wayi gari irin abinci mai tsada wanda Balarabe zai ci a wannan lokacin sarida nama wannan alkama da sha'ir za a dama shi a cikin nama yace he gashi nan wannan shine wai abincin mu muci da sai muci da rana yace wannan al'amarin anya kwa haka ai can bayan mun karanta shakhsiyya Abdurrahman bin Auf abin da ya wakala yana kuka da idan shi kasancewar ga irin yanayi wanda aka samu kai yanzu bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yalwata ga munin yanzu muna cin kaya masu dadi daddadan kayayyaki ɗan uwanmu wanda suka gabace mu a shekara ta uku da aka yi gazwatu Uhud yace he ga sanan abinda za a musu alƙawarin ya zama tashin hankali yace to ka aje fa ubangiji ya gaggauta mana samun goben mu fa akan duniyar mu a ce abinda za mu samu a goben kiyama shine ubangiji ya ba mu mura a nan duniya in muka koma can ba mu da rabo wai haka ji ko shi in ma yana ɗaya daga cikin mutane guda goma wanda manzo Allah ya ce Abdurrahman bin Auf fil janna Allah ƙara mana imani ya ƙara mana soyayyar su to shine nan yake cewa mun san ga yanayin da muke ciki lissahin armima bai zo mana lissahin mutahi lissahin miye za ba ma ciki yake yake cewa a lokacin nan fa qulna ala nastakhsi sai muka ce kai an ya kwa ma yi da daka ba tunda abinda za a cin ma ya kasance tashin hankali kuma yanzu in an samu ita ma ya wuri ce ka dauko ka kawo gidan he ka nemo mata abin da za ta ci ta shagaltar da kai da ibada ayi kaza yace kai an ya ku ba da daka zan mu ma kan mu ban mu huce lissahin ba yake cewa fa nahana an zalika sai manzo Allah bi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya hana mu da mi da daka yake cewa summa rakhasa lana an tunkahu almar'atu bisawm sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rangwanta mana in kana da tuha ka ba wa mace a matsayin sadakinta kurum ka shiga da ita ka aure ta da matsayin wannan tuha rigar ka kurum izarin ka kore da in ka zaka dauka ka bata ku daidaita tsankanin ku ta yarda ta aminta alwalinta yazo alwalinka yazo shaidu guda biyu su zo a darma muku arme ku taiku zabna yace haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana rangwame yake cewa yake karanta mana wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu aya da zai cikin suratul maida yake cewa manzo Allah ya karanta mana wannan aya ya ku wanda kuka yi imani kadda ku haramta wa kanku daddadan abubuwa wanda ubangiji ya halatta muku kadda ku yi ta'addanci yi wa kai daddada ta'addanci yace to mu dalilin san ibada muka ce kai mu da daka za mu yi mu huce lissahin gani wannan shi yasa ya da kai wannan Imam al-Bukhari ya kawo babun hadisin a cikin wannan babu tazwijul mu'sir alladhi ma'ahu al-Qur'an babu wanda yake bayani akan aurar da wanda yake cikin halin haula'i wanda al-Qur'ani kadai gare shi bashi da kudi amma dai ga al-Qur'ani ahram bai yace to kuyi kokari ku aurar da shi a huta ne da shi kanda ya haramta wa kanshi abinda daddadan abubuwa wanda ubangiji ya halatta mai
shi san ya da ya kawo yake bayani yake cewa tabbas yayin daddaka yana ɗaya daga cikin huce gona ko ta'addanci huce gona da iri a cikin shakhsiyyarka kenan duk wanda zai yi ta'addanci duk wanda zai yi daddaka to tabbas yayi wa kanshi ta'addanci shi kuma ubangiji baya son wanda suke yi wa kawunansu ta'addanci ko suke yi wa wa'ansu ta'addanci a ga wannan shi yake nuna mana tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rangwanta ayi aure da tuha a wancan lokacin hukuncin yana nan ba goge shi ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aurar da wani da alqur'ani lokacin da wata tazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bi ina su yace to yace tazo tace wa manzon Allah na baka kaina manzon Allah baya bukata shi kuma dan ma an ce wa bara'atul mu'minatin din wahabat nafsa halil nabiy sai aka kawo istisna in arada an-nabiy an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin da matar da tazo ta baiwa manzon Allah kyautar kanta kai idan an baka kyauta to ka zo da babban al'amari idan aka baka kyauta ka shiga to kurbu alƙali kama ka zai yi maka gudana saboda kai abin da ba haka ba in kuma aurati ne a jihin ka amma dai ga manzon Allah an halatta mi duk mutan da zata zo ta ce ta ba wa manzon Allah kanta to wannan khalisatan laka bil dunul mu'minin kai kadai aka rangwanta ma kai kadai kake da wannan damar wani koma bayan ka wani mummuni bai da wannan damar wajibi ne a zo da alwalinta da alwalinka ko karuma karin kanka kai ne alwalin da shaidu kuma da sadaki ko da ba ambata sadakin ba a maka aure idan ba haka ba wannan shine hanya kadai wanda zata iya halatta maka wata matar da ba taka ba idan ba wannan hanyar ba ba wata hanya wadda shari'a ta musulunci ta halatta maka ka sadu da wata mata wadda ba taka ba idan kai to wannan matsayin shi zina kuma ga hukuncin ka in mara aure ne za a maka 80 in kuma mai aure ne ko ka taba yin aure za a jihe ka a huta da kai kuma hisabin ka yana wurin Allah tuba ce neman gafara ne aka haddi ne aka maka an kankare maka zinan ba insha Allah gobe kiyama zaka mora abin da aka yi maka to kaga tayzo wannan matar tace manzo Allah in arada annabiyu an yasankiha in yana so ya aure ta in bai so sai ya baka shi lafiya to a lokacin da tazo yake cewa manzo Allah na baka kaina manzo Allah bata me ba sai ya kauda kai yayi ki afwan yayi ki sikirin bai amsa ba can dai daga cikin sahabbai yace manzo Allah in baka so ina so yace to mi gare ka na sadaki wanda za a bata sai yace wallahi manzo Allah banna da komai illa wannan izaran nawa shi ridain ma bai da yace to kuma to idan ka dauki izarin ka kaga wannan shi yake nunawa an ba da dama ka ba mamace ka ba mamatar da zaka aura wannan tuhahi a matsayin sadakin ta sai yace izari na manzon Allah kadai gare ni yace to in ka ba da riza in ka ba da izarin naga kai ni zaka sanya shi kuma haramun ne game da musulmi ya yi tahiya ko ya huto tsirara ba tare da ya liki a aurar shi yace to manzon Allah ba komai yace iltabis walaw khatam min hadid ka tahi ka zazzagaya cikin garin Madina ka samu koda zubanya ce ta ƙarhi ka kawo a bata a matsayin sadaki a aura a daura maka arme ka tahiyarka ka tahi tare da matarka ya tahi kewaya bai samu ba zi wannan zubanya ta bakin ƙarhi ba kaga wannan shi ma yana nuna maka irin hali na kunci da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu da shi ya tahiye kewaya bai samu ba baya da haka ya dawo ya ce wallahi manzon Allah bai samu ba komai ba ya ce me mi gare ka na daga alqur'ani ya sana mai sura kaza da sura kaza da sura kaza shi ba ma maharracin alqur'anin bane ba karon surori ne wanda ya harrace daga bakin manzon Allah ya ce me to na aura maka akan wannan surorin ka tai ka karantar da ita wannan surorin ka gani aure a sauƙaƙe kuma wallahi mun ma da zan mai da abin da ya zama da sauƙaƙe azu ina ba su labarin wannan Sa'id ibn al-Musayyib lokacin da ɗaya daga cikin ɗaliban shi matar shi ta rasu ya dan kwana biyu bai zo ba majalisin malam ba idan ya zo a matsayin malam yana sama ɗalibai suna ƙasa ko yana ganin kowa yace ina waiwa ne ya akai kwana biyu bai zo makaranta ba aka ce ai aka rama kallahu matar shi iyalin shi ta rasu yace shi sanya ya zamuna a gida ya dan jashanta kwana biyu kamin ya wannan ya huce yace to yo a ce a kirawo shi aka ce aka kirawo shi wani wa an zamuna a gida mai ilimi dan ta rasu to a ce a nemi aure wannan a saki yace aka rama kallahu wa zai aura mu da diya da dirhami guda 4 rakka dinare guda 4 afwan
yace bakin abin da na mallaka dinare na guda hudu yace la haula wala quwwata yanzu a cikin al'umman mu a ce ba a aura maka diya ba da din da dinare guda hudu yace to ba aka kare karatu yace kawo dinaran naka guda hudu ya kawo yace na aura maka diyata kamar da wasa ya tashi ya koma gida yace can an jima sai ga Sa'id ibn Musayyib dan ya kwankwara kofa da diyar shi a bayan shi yace ita kuma wannan diyar ba wani babba diyan umara diyan gwamnoni da diyan hukam suke neman ma diyan su auren wannan yarinya saboda babanta malami ne ai mun yi bayani akan Sa'id ibn Musayyib ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai dan a cikin tabi'ai ana dora shi ne top din su bangaren ilimi da bangaren fiqhu a lokacin ne yace ya za'ai malam ka aura mu ne yadda manya-manyan mutane suke neman aurenta ni kuma da dinare guda hudu rakka ya aura mai sai gashi ran ya kwankwara mai koha yace waye a koha yace Sa'id ne abin ya girmame shi ya za'ai malam ya taso yace malam inda da kai wata bukata ba a turowa a kiraye ni intahi yace a wannan bukatar ni ya cancanta yanzu kaga yana daya daga cikin sunna uba ya dauki ya sheke ta da mijinta ya dauko ta ya kawo ta yace ga matarka yace dazu ba an daura maka rami ba shiga da matarka halak marak da dinare guda hudu rakka a lokacin nan ya kewaya tunda wajibi ne sai an shelanta kada makwabta su ji motsin mutum a cikin gida a ce wani an same shi da dadiyar wani a lokacin ne ya kewaya makwabta ya ce musu to gashi nan Sa'id ibn Musayyib ya aura mana diyar shi da ya hadi musu sai suka ce a mas'alar ba haka ba afwan ma'ayyar shi tace a wallahi ba za ka shiga ba tare da wannan matar ba sai kai sati guda muna shirya maka ita aka koma aka shirya mai wannan matar yace da yazo ta dan ta hudda liqabin da yake tsankaninta da shi wanda ta mu ba bai taba ganin ta ba yace sai ya gani wallahi bai taba ganin wata mace mai kyau ba karma kamar wannan kamar diyar malam yace baya da haka ya ci kwanukan amartin shi ya dauko littattafan shi zai tafi makaranta tace zauna a gida duk abin da baba na zai koya maka ina iya koya maka kaga ni riba ko ba da gomiya tara yana zauna kuma wallahi duk abin da baban nata zai iya koya mai tana da shi a kanta ta har da ce shine ai ɗaya daga cikin iyansu wanda ba masalan bace mutum yin wannan yake cewa kenan wannan mas'alar sun nema su yi wa kawunansu da daka amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta musu ya hana su yin haka kuma ya karanta musu wannan ayar ba haram bane ba ka dadadawa kanka abinda ake so a matsayin ka na mummuni da ka samu yarwa ka dadadawa kanka in Allah ya baka dama ka kara har zuwa yanda aka umurce ka kara ka yalwatawa kanka ka jiyawa kanka dadi yake cewa wala ta'tazu kadda ku huce goda da irin wannan shi ne abinda ya wakana hankaro alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya tsira da abinci Allah shi tabbata a gare su ya musu inkarin abinda suka yi ni su yi na daga su yi wa kawunansu da daka suke banta kurumsu banda ibada ba abinda za su yi shi kuma ai da ba ubangiji yake bayyana mana fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi tsarin rayuwa an ce maka kai ibada to daga zaran kai abinda aka umurce ka ka tafi ka nemi fadlan ubangiji arziki a kasa kadda ya kasance kai kurum dan ci ma zamana ne he an baka ka tashi ka nema duk inda hanyar samu take ka tafi ka nema ba haramta maka ba hakan ake kwadaita ka a cikin addinin musulunci da ka aiwatar قال سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب yake cewa sami'tu sa'adan yaqulu naji sa'ad yana fada radda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya mayar wa usman bin maz'un at-tabattul mi ake kira da at-tabattul shine kebantuwa da ibadar ubangiji kai kurum ka shiga khalwa irin na malaman coci wanda suke yi kurum yace shi ya koma bai arme ba diya ba kaza ba kasuwa ba kaza fadalar coci idan an samu sadaka ita ce za mu ci abinci da ita kurum mu ibada muke a cikin addinin musulunci babu haka in ya kake in ya in wani matsayi ka kai to ana so ka huta ka nema hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kasuwa yayi jindina duk wata nau'i na daga mu'amala jullu insu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi su to idan yayi kayya sai ai kai ka wannan me yake daga cikin gorin da suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq lahu la unzila alayhi malakun fayakun ma'ahu nazira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan masfura suke cewa yaya za a yi a ce wannan mutumin wai yana tutiya shi annabi ne amma dai gashi nan yana cin abinci yanda muke cin abinci yana huta yana kasuwa yana tafiya kasuwa yawa yallan shi ce wani ya saya ya saida ai bai dace wa ga annabi inda da gaske ne unzila alaihi malakun fayakunu ma'ahu nazira sai a hada shi da wani mala'ika wanda zai kasance abokin galgadin shi ne in kun kiya ya sa muku hannu mala'ika yana nan shi ne garkwar din shi ko kuma a sabkar me da wata taska daga sama ya kasance kurmu shi bai bukata kurmu in ya tashi zanyewa zai iya biya bukatun shi a'a ba haka ba kuma da ya so haka da ubangiji shi da yayi me yake cewa to tabbas ubanza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nima yayi kasuwa to haka min babu aula kai ka nima kai kasuwa haka kuma yake bayyana mana almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu min ibwa ahabbu ila Allah min almu'min adh-dha'if mu'mini wanda yake mai karfi wanda zai tashi ba ci ma zauna ba wanda zai tashi yi fafutuka ya nemi yayi jari yayi kaza yayi kaza yayi dan ya kame kanshi yace yahi soyuwa a gun Allah yahi alkhairi a gun Allah akan wanda yake mummuni wanda yake ci ma zamne yana zaman sai an bashi sadaka ya samu ya tallafa wa rayuwar shi a'a ka zagi ne dan sai kalima wala tan sawu fadlan bainakum yake cewa ya nema Usman bin Mas'ud yake banta da ibadar ubangiji ba aure ba diya ba neman kuɗi ba kaza kurm ibada Allah yace walau azina lahu lahtasina yace wallahi da manzon Allah ya mana izinin haka yace da mun yi daddaka ai in an yi daddaka to ba buƙatar sha'awa ba wata sha'awa ba wani abin da zaka ji a cikin ranka kurm ibada kadai za a ta yi ai yake cewa kana radiyallahu anhu mimman harrama al-khamra fil jahiliya Usman bin Maz'un yana ɗaya daga cikin waɗanda suka haramta wa kansu shan giya a lokacin jahiliya wa qala Usman bin Maz'un yake cewa la ashrabu sharaban yuzhibu aqli bazan sha wa abin sha ba wanda zai tahiyar min da hankali na ba ina ji ina gani kurmin koma mahaukaci yace a wannan lissafin babu ni a cikin shi wa yudhiku bi man huwa adna minni wanda yake kasa da ni bayu ne yara ne ɗan gidanka ne su ringa maka dariya dalilin ka sha giya yace wallahi bazan yarda ba in zubda mutunci na ba wa yahmiluni ala an ankiha karimati kuma ya kai ni zuwa in zubar wa kai na mutunci na wannan bai daga cikin tsari da قال الذهبي هذا خبر منقطع لا يثبت امام الذهبي يجي wannan labari ne wanda yake yankakken labari bai tabbatu ba da Usman bin Mas'ud ya hada haka ba kuma bai tabbatu ba akan ya haramta wa kanshi giya ba kafin musulunci ba dalili da ya kawo haka ita giya an haramta ta ne bayan yakin badar hatta ma shi kuma shi ya mutu ne bayan yakin badar mubasharatan aga lokacin da aka haramta giya shi Usman bin Mas'ud ya riga ya rasu haka bai dacewa a ce ya yi wannan magana har ake cewa lokacin da aka haramta giya ya yi wannan magana wallahu ta'ala a'lam da akwai wani wannan da ya kawo wannan imamu zahabi ya kawo ba imamu zahabi ba imamu al-bayhaqi ne ina karanta hadisin ya kawo yake bayani yake cewa baya dacewa a ce Usman bin Mas'ud ya yi wannan magana dalilin lokacin da aka haramta giya ima wannan Usman bin Mas'ud baya ba duniya wallahu ta'ala a'lam zan mu dakata a nan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana Allah ya taimake mu ya mana albarka ya yi wa dukiyarmu albarka da iliminmu albarka ya yi wa zuri'anmu albarka ɗan uwa da mun na arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki wanda suke marasa lahiya a gida da likita muna fatan ya kasance musu kafara kuma ubangiji ya koro musu manzan sauke Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu